don bayan da wannan committee da gwamnatin ta jihar Lagos ta bada umarnin a sake bude wannan sansani da ake karban kudaden motoci da ke wucewa da aka fi sani da Lekki Toll Gate. Wasu suka bayyana rashin jin daɗin su game da matakin, inda kuma suka shiga kafofin sadarwar zamani saboda da a sake gudanar da wani gangami. Sai dai kuma wasu ƙungiyoyi daban su ma sun shiga kafofin sadarwar zamanin, inda suke kira ga matasa da ke neman sake gudanar da zanga-zanga da su shiga taitayin su, tare ma da yin kira ga Nnamdi Kanu, jagoran ƙungiyar neman ƴancin ƴan ƙabilar Igbo, da cewa ya shiga taitayin sa. To ko menene ra'ayin wasu mazauna birnin na Lagos game da wannan cece-kuce? Ga dai abin da wasu su ke cewa.
Tun lokacin da aka yi maganar ƴan sas ɗin nan har zuwa yanzu, za ka ga cewa gwamnati bata fitar da waɗansu alƙaluma na sahihan waɗansu mutane wanda su suka kitsa abin gida da waje ba, kuma tunta su gida da waje aka gani ba. Kaga ko idan har gwamnati za ta rinka yin sanyi akan al'amura irin waɗannan, waɗanda mutane za su kitso wani abu tun daga ƙasan waje saboda wani biyan buƙata ta su. Kaga har sai yaushe ƙasan mu za ta zama ƙasa wanda idan aka taro da wani irin al'amari za ta yi hukunci wanda zai iya zama izina ga waɗansu gobe? In ba haka ba, a ce wannan magana yanzu an kawo wani kace na ce da shauransu, ana neman a tada mutane hankali da shauransu, wannan shine yanzu a gaban hukumomin ƙasan, ko kuma wannan shine a gaban mu ƴan Najeriya, ko kuma wannan shine zaman lafiyar ƙasar? Balle a san ina ma ƙasar ta dosa abada in dai mutane za su kitsa wani al'amari wanda zai kawo rashin zaman lafiya a ƙasa. In dai hukumomi ba za su yi hukunci akan irin waɗannan mutanen ba, kowa ya samu rana sai ka ga dole zai fito ya shanya iya san ran shi.
Wato mutanen nan akwai abin da suka shirya wanda su warga da gwamnatin gaba ɗaya, saboda kaga wancan lokacin da ƙyale su aka yi gaba ɗaya su suka shiga bayan gwamnatin, saboda sun ce za su fada da ainihin zanga-zanga all over Najeriya. To kaga mutane da ba su basu haɗin kai ba. To ina ga duk wani planning da gare su ina ga kusa ƙariya, kuma Allah shi zai maganin su.
Yanzu aka dai wasu mambobi a wannan kwamiti da aka kafa su hudu su ma sun bayyana rashin amincewarsu da umarnin da shugaban wannan kwamiti ta bayar da sake bude wannan sansani na karɓar kudaden shiga na motocin da ke din wannan shatale-tale na Lekki, abinda kuma ya kawo rarrabun kawuna tsakanin ɗan kwamitin da gwamnatin jihar ta Lagos ta kafa da gudanar da bincike akan wancan hargitsi da aka ce ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane masu zanga-zanga sakamakon zargin buɗe wuta da ake zargin sojoji da aikatawa. Jaridar Rundunar ‘Yan Sandan Jihar Lagos ta bayyana kame wasu ‘yan daba kimanin 53 a yankin tsibirin Lagos, wanda kuma take danganta su da ‘yan ƙungiyar asiri da kuma zaune gari banza masu neman tada husuma a jihar ta Lagos. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.